Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan Gen Radio on VOA Africa kan mita 102.5 da kuma a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niya dukkan sa zangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron ma assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya daga nan birnin Washington DC da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirye-shiryen a wannan la'asariya ta Alhamis 30 ga watan Maris shekara ta 2017 ga kanun labarai.
Yau Alhamis din nan idan Allah ya yarda kwamitin da ke kula da harkokin leken asiri na Majalisar Dattijan Amurka zai mai da hankali akan kasar Rasha a zaman wani bangare na binciken shishigin da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban kasa a nan Amurka. Mazauna sansanin 'yan gudun hijira a kasar Sudan ta kudu kuma sun ce ya kamata a kori shugaban kwamitin da ke sa ido a kan yarjejeniyar samun zaman lafiyar da aka kulla a shekara ta 2015. Sa'annan kuma wani na hannun daman shugaban kungiyar 'yan tawayen kasar Uganda Lord Resistance Army ya yi saranda a jamhuriyar Afirka ta tsakiya.
To ma da lakanin labaran kenan.
We could cooperate, for example, in the field of research of seeds. It's a good idea to try to share the experience that we have through seeds.
Mr. Leopoldo Ravai kenan jakadan kasar Ecuador a nan Nigeria yake amsa tambayoyin manema labarai yayin ziyarar aiki da ya kawo nan Kano.
Mahmud Ibrahim Kuri yana tafi da wannan rahoton bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Alhamis din nan idan Allah ya yarda kwamitin kula da harkokin leken asiri na Majalisar Dattijan Amurka zai mai da hankali akan kasar Rasha a yayin da zai saurari shaida a bainar jama'a a zaman wani bangare na binciken shishigin da ake zargin kasar Rasha ta yi a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi a watan Nuwamba da kuma yiwuwar ko akwai haɗin bakin mukarraban shugaba Donald Trump na kud da kud a al'amarin. Kafin zaman sauraron shaidar da ya jawo hankalin jama'a sosai, shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Republican da kuma shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat ta masu hamayya sun yi alkawarin gudanar da binciken yunkurin na Rasha a lokacin yakin neman zaɓe da aka yi a bara ba tare da nuna son kai ba. A yayin da kwamitin kula da harkokin leken asirin ke haramun mai da hankali akan ƙasar Rasha, shugaban ƙasar Vladimir Putin a yau Alhamis ya ce a shirye yake ya tozali da takwaran aikinsa na nan Amurka Donald Trump. Mr. Putin ya ce ƙasarsa tana da abokai da yawa a nan Amurka kuma dangantaka tsakanin ƙasashen biyu zai ingantu ko bijima ko badade.
Wasu mazauna sansanin waɗanda suka rasa matsuguninsu a ƙasar Sudan ta kudu sun ce ya kamata a kori Festus Mogae, shugaban ƙungiya ko kuma kwamitin da ke sa ido a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla shekara ta 2015. Mazauna sansanin sun zargi Festus Mogae, shugaban kwamitin haɗin gwiwa na nazari da tantancewa da ake cewa JMEC a takaice, da laifin kin ba da rahoton kashe-kashe da fyaɗe da wasu laifukan da suka ce sojojin gwamnati suna aikatawa a kan farar hula. Shugaban sansanin 'yan gudun hijira a Juba, Mr. Bikan Cole, ya ce Mr. Mogae ya ci amanar dubban 'yan ƙasar Sudan ta kudu waɗanda suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa da kuma waɗanda suka arce daga ƙasar tun lokacin da Sudan ta kudu ta tsunduma cikin yaƙi a ƙarshen shekara ta 2013. Muryar Amurka ta yi ƙoƙarin jin ta bakin wato jami'in yada labaran kwamitin JMEC a Juba, Muhammad Ado, to amma Mr. Ado ya ce halin yanzu Mr. Mogae baya kasar.
A can kasar Uganda kuma rundunar sojin kasar ta ce wani na hannun daman shugaban kungiyar Lord Resistance Army Joseph Kony ya mika kansa kwana daya bayan Amurka ta ce za ta janye sojojinta da suke farauta 'yan kungiyar da suka yi kaurin suna. Yau Alhamis jami'an rundunar sojan Uganda suka ce babban jami'in sadarwa na Mr. Kony, Michael Omona, ya mika kansa a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Mr. Omona ya yi tsawon shekaru 23 a cikin kungiyar LRA bayan da kungiyar ta sace shi a 1994. Jiya Laraba rundunar sojan Amurka ta ce za ta janye rundunar sojan da aka kafa shekara ta 2013 domin farautar mayakan kungiyar LRA da suke garin Ramba a Afirka ta tsakiya da kuma hukunta shugaban kungiyar Mr. Kony da sauran jagabannin kungiyar.
To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kasar Turkiya za ta ko kuma ta ayyana kawo ƙarshen yakin watanni bakwai da take gudanarwa a arewacin kasar Siriya domin fatattakar wato ƴan sa kan kungiyar ISIS da kuma Kurdawan Siriya daga yankin da ke kan iyakar kasar. Ba tantance yadda aikin sojin Turkiyan zai canja cikin Siriya, inda sojojin gwamnati da mayakan sa kan kungiyar ISIS da sojojin Kurdawa da kuma su kungiyoyin ƴan tawaye suke gasar mallakar yankin ba. A watan Agusta aka fara wannan aiki na fatattakar ƴan kungiyar ta ISIS. Gwamnatin Turkiya tana daukar mayakan Kurdawa a zaman wani bangare na ƴan kungiyar Kurdistan Workers Party ko kuma PKK a takaice, wacce ta share shekaru 30 tana tawaya kudu maso gabashin kasar ta Turkiya. Amurka, wacce take jagorancin sojojin taron dangi waɗanda suka kaiwa ƴan kungiyar ISIS hare-hare da jiragen saman yaƙi, tana goyon bayan mayakan Kurdawa, tana ɗaukar su a zaman mayakan da za su iya fatattakar ƴan ISIS daga wannan yanki.
Wasu ƴan bindigan da ba san ko su wane ne ba a tsakiyar ƙasar Pakistan sun kashe wani sanannen shugaban ƴan ɗariƙar Ahmadi ta tsirarru mai suna Malik Salim kwana ɗaya bayan wani sabon rahoto ya bayyana ƙaruwar tarzoma a kan ƴan ɗariƙar Ahmadi a ƙasar. Malik Salim, mai magana da yawun ƴan sanda da kuma ƴan yankin wanda lauya ne, yana kan hanyarsa ta zuwa kotu da ɗansa a kan babur a yau Alhamis a garin Nankana Sahib, lokacin da maharan suka yi musu kauntar ɓauna kuma suka buɗe musu wuta. Harin da aka kai yau Alhamis an kai ne a lardin da ya fi kowane lardi a ƙasar yawan jama'a, kuma shi ne babbar tungar harkokin siyasar Prime Minister ƙasar Nawaz Sharif da jam'iyyarsa ta Pakistan Muslim League wadda take jan ragaman mulkin ƙasar.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Tamadalla, yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a ƙasar Ecuador cikin makon gobe, gwamnatin ƙasar ta bayyana aniyar haɗa hannu da wasu jihohi a Najeriya wajen bunƙasa aikin noma, kasuwanci da lamuran saka jari. Ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana daga Kano.
We could cooperate, for example, in the field of research of seeds. It's a good idea to try to share the experience that we have through seeds.
Mr. Leopoldo Ravai kenan, jakadan kasar Ecuador a nan Najeriya, yace amsa tambayoyin manema labarai yayin ziyarar aiki da ya kawo nan Kano.
So we are working to try to find out in which field we could work and as well in commerce and investment.
Yace za mu kula dangantaka mu yi musayar fasaha a bangaren kasuwanci da kuma lamuran saka jari. Mr. Leopoldo yace a kokarin kasarsa na karfafa dangantaka da kasashen nahiyar Afirka ta fannoni daban-daban, a shekara ta 2015 Ecuador ta bude ofisoshin jakadanci a kasashen Ethiopia da Algeria da Angola da kuma nan Nigeria.
Ethiopia, Nigeria and Angola. So we are working on boosting the relations and also to impulse all the relations.
Yace hakan zai ba mu damar karfafawa tare da farfado da alakar mu da kasashen nahiyar Afirka. Jakadan na Ecuador a nan Najeriya ya kuma yi tsokaci kan yadda kafofin labarai za su taka rawa wajen cimma muradin da suka sanya a gaba.
I believe in the power of communication. I think that communication and information is a right of the population. So in that way, the people that pay, in my case as a public servant, will know that I am not in holiday, that I am working for them.
Yace na yi amanna da ƙarfi da kuma tasirin kafofin sadarwa. Ina ganin yaɗa labarai da sadarwa ƴancin al'umma ne, kuma ta amfani da kafar sadarwa ne kaɗai. Al'ummar da nake wakilta za su gamsu cewa ina aiki ba a zaune nake ba. A yayin ziyarar jakadan na kasar Ecuador a nan Najeriya, ya gana da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda suka tattauna game da lamuran kasuwanci da saka jari da kuma fasahar samar da lantarki. Haka zalika Mr. Leopoldo ya ziyarci fadar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu da kuma tashar Freedom Radio a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Haɗakanmu a yanzu shi ya rage, zamanin nasara mun dage, za mu yi nasara kan mun dage.
Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ce cutar sankarau da a makon jiya ta kama fiye da mutum 100 yanzu ta kashe kuma akalla 15 yanzu waɗanda suka karbu da cutar ya kusan 1,000. Ga Sulaiman Mini Barma.
A taron manema labaran da suka kira hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun bayyana cewa bayanai da ke zuwa musu daga sassan Nijar na nunin cutar sankarau nau'in C na ƙara yaduwa a cikin ƙasar, inda aka gano garuruwa da dama da suka fada cikin wannan hali a yanzu haka. Malam Haliru Shaibu jami'i ne a ma'aikatar yaƙi da annoba.
A cikin nan Niyame akwai karce da yake cewa Fulan Kwara, akwai karce na Lazare, akwai karce na Bukoki. Wa'annan karce lissafin ya bamu sun hada cikin aloba saboda sun samu mutane wanda ake tsammanin suna da alamun dan sankarau mutum 19. Akwai kuma gundumomi kamar 6 su kuma wanda ba su shiga ba kamar ranar tuni su kuma sun kusa kaiwa aloban nan. Wa'annan gundumomi 6 waina ne? Niyame Tuwa da Niyame Kat da Kolo da Junju da Kwanni sannan da Ciburi ta jihar Dogon Dutse.
Hukumomin kiwon lafiyar a makon jiya sun ce mutane 109 ne suka kamu da cutar sankarau a fadin kasar Nijar, to amma a yau adadin ya lilinka. Kodayake Dr. Alkasim Ibrahim na ma'aikatar yaƙi da annoba na cewa abin bai kai mizanin da zai tayar da hankali ba.
A yanzu dai duka cikin ƙasa 921 ne muka samu. Cikin 921 wajen 54 an yi bincike wanda ba su da shi. Akwai wanda suka rasu amma ba za a ce ba sun rasu ne da cutar A.
A makon jiya an bayyana cewa daga cikin 109 da ke fama da ita 11 ne suka rasu. Ya zuwa yanzu yaya abin yake?
Yanzu haka 11 ne muke. Alloba ba mutuwa bace.
Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi Mai Nasara ya tabbatar da cewa gwamnati ta dauki dukkan matakan da za su bada damar kare jama'a daga wannan annoba.
Babban matsalar yau ciwon dan sankarau magani ne. Tunda in ya kama shosha ba ta mai magani. Dole ilacilas kenan sai wannan magani. To wannan magani an yi tanadin shi, muna da shi aje kenan, babu wani wargaba. Wanda ya shaushawa dabara dabariyar can ba sai ya sake shaushawa ba, tunda tana wajen shekara 3 cikin jikin mutum. In ma mutum ya shigo da cikin Najeriya an gane yana zahin jiki, a kai shi likita don a ɗauki matakai a kare shi. Jiya mun yi magana da su masu sai da magani, mun ka ja hankalinsu bisa nauyin da ya rata ga wuyansu cikin ƙasar, ga mutane na fata kamar alloba ta zo don a ƙara kuɗin magani. Duk wanda ya siyo magani akwai abin da ake cewa marge beneficiar da bai kamata huce kamar 35% ba. Duk wani wanda ya huce wannan ya taka ƙa'ida kenan, akwai kundaye na hukunci, ana iya mai hukunci.
Na ziyarci asibitocin unguwannin Lazare da Kwaratabi waɗanda aka bayyana a jerin masu fama da wannan cuta a nan Yamai, sai dai ba a dukkan waɗannan asibitoci ban baki sa'ar ganin wasu waɗanda suka je domin cutar sankarau ba. Yayin da a farfajiyarsu ana iya ganin rumfunan musamman da aka kafa don kwantar da irin waɗannan marasa lafiya, amma kuma akasarinsu kan komawa gidajensu ne da zaran aka yi musu allura, in ji jami'an da na tarar. A shekarar 2015 Nijar ta yi fama da matsananciyar annobar cutar sankarau wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,000. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiya, masu kulawa da rayuwar.
To sai dai a Najeriya, inda cutar ta kashe fiye da mutum metan, hukumar kiyaye hadura ta ƙasa ta ce yawan waɗanda hadura suke kashewa a shekara yana zarce barnar da wasu cututtuka suke a fadin Najeriya, kamar yadda za ku ji ci gaban wannan rahoton da Babangida Jibrin ya aiko mana.
Malam Muhammad Kabir Abubakar, jami'in warda kan jama'a ne a kuma kiyaye hatsara ta ƙasa a Najeriya.
Shekara ta 2015 mun samu yawan haɗura guda 302 a shekara ta 2016 kuma mun samu afkuwar haɗarurruka 343 kaga kenan idan ka duba shekara ta 2016 ta fi yawan haɗarurruka da haɗari guda 41 asarar rayuka kuma a shekara ta 2015 an samu hasarar rayuka guda 283 a shekara ta 2015 inda a shekara ta 2016 aka samu asarar rayuka na mutane 353 kaga an samu bambanci na 75 yawan mutanen da suka ji ciwo kuma muna da mutum 1391 a shekara ta 2015 a inda a shekara ta 2016 muke da 1523 to wannan sune alƙaluman da muke da su
a duk lokacin da matsala irin wannan da yake kamari al'umma na fatan ganin hukuma ta dauki matakin da ya dace domin magance shi ta haka ne yasa na tambayi Malam Idris Fika babban jami'in hukumar kula da hatsara ta ƙasa da ke jihar Adamawa ko wani mataki hukumomi ke dauka na fadakar da jama'a ko magance matsalar hatsara a Najeriya
sun hada da banda wato ainihin patrol wato sentry da muke akan hanya tare da jami'anmu muna zagayawa muna fadakar da masu amfani da hanya musamman direbobi da ma fasinjoji a wuraren wato tashoshi inda ake hawa motoci mukan zaga mu fadakar da masu amfani da abubuwa hawa akan cewa su kiyaye da abubuwa wato musamman dokokin kan hanya sannan kuma mukan sanar fadakar da jama'a a cikin jihar Adamawa musamman cewa su rika lura motocin da suke hawa su lura da lafiyar motoci su lura kuma da wato lafiyar shi ainihin ko kuma hankalin shi ainihin driver wanda zai tuka musu mota a kowane lokaci wayannan abubuwa ne wanda ba wai muna yin su ne a wato lokaci zuwa lokaci ba abu ne wanda kullum ana yi kullum muna da wato shirye-shirye na zuwa tashoshi mukan je kullum kuma alhamdulillahi jihar Adamawa dai wato yawancin faruwan haɗura da ake samu wato bai kai na wasu wurare ba gaskiya yawa a cikin Najeriya sai dai kawai abin da ba a rasa ba
sakamakon yawan hatsarin ababen hawa dai jihohi da dama a Najeriya sun dauki matakan magance yawaitar hatsarin ababen hawa a jihohinsu kamar da jihar Lagos ta dauka a can baya na hana wasu manyan motoci zirga-zirga da rana dokar da kuma jama'a suka ce da sake yanzu haka dai wani mataki da hukumar ke dauka na rage hatsara shine na tilasta motocin hawa musamman ma daina haya sanya na wurin rage gudu a motoci sai dai direbobin motoci da sauran masu amfani da motocin sun ce na'urar ta yi tsada kuma ba a samun ta a kasuwa sai dai a cewar Malam MK Abubakar na hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa ba hukumar ce ke da alhakin sayar da na'urorin ba ko kuma sanya farashi
wato abin da ake ciki kasan yanayin mu a Najeriya komai akan shawo sai an yi kose sai an yi korafi da sauransu to amma dai abin da magana ta gaskiya hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa ba ita take so da wannan na'ura ba ɗan Najeriya ɗan kasuwa su aka ba wa dama su shigo da wannan na'ura kuma sayarwa da mutane ta a farashi da rahusa
Malam Biliyamani wani ɗan Najeriya ne da a kwanan nan ya rasa ƴan uwansa a wani hatsarin mota wanda kuma yake ganin idan hukumomi suka tilasta wa direbobi biyan diya hakan zai taimaka wajen rage ganganci ta ɓangaren direbobin mota musamman ma dai na haya
yi muna so mana gwamnati ta biya mu muhimmin ya kamata a ce waɗannan kamar wannan inshora dan a yi kokari da Allah a ba wanda mamacin wanda suka rasu
yan magana dai yana cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos
koyon motar dan ba mu ba da kangado
ya kauce wata maki ya take mutum hudu
bayan kuran zuwar ka sai ta ce
mu tsaro sai ku yi mana aikin gafara saboda wasu dalilai ba za mu samu damar kawo muku shirin sai bango ya tsage ba maimakon haka za mu ci gaba da kawo muku rahotanni yanzu kuma sai fagen siyasa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamitin neman sasanta barkar da ta kunno kai tsakanin bangaren zattaswa da majalisar dattijan kasar amma kungiyoyin farar hula sun gudanar da wani taro dazun nan a Abuja inda suka yi alƙawarin za su tunkari majalisar ga Madina Dauda
shugabannin kungiyoyin suka ce za su yi wata zanga-zanga mafi girma da aka taba yi a wannan kasar idan ƴan majalisar dattawa ba su canza salon ayyukansu ba. Shugaban kungiyar haɓaka matasa na jihohin Arewa 19 Imrana Wadanas shine ya fara tofa albarkacin bakin sa.
Su dai a tunanin da muka yi su ƴan majalisa sun fito hoha kuɗi suke nema, kuma duk irin haƙoƙansu da muke ganin ya kamata a basu an basu. To kuma abin ya kuma canza wata irin rawa, sun koma kwata-kwata shi shugaban ƙasan da saki da muke alfahari da shi, ko kuma ake ganin cewa yawancin su dalilin shi suka zo, to sun koma kuma sai kalubalanta shi suke a cikin hikima. Dan haɗa ne ake a cikin riga, mutane ne ba su ganin haɗa. Da yawan su ba haƙoƙarin su ko martaba su ko isa su ko cancanta su ta kawo su ba. Da yawan su wani ma in kace zo takarar kansila bai iyawa. Balle ya takarar majalisar jiha, balle ya ce zai taho majalisar tarayya ko ya taho sanata. Amma daga kawai samun wuri, kawai kun biya rima kun sha kiɗa, shikenan kuma sai abin ya zo kuma ya zama kuma wulakanci da kuma shigo da wani abu wanda hankali ba zai ɗauka ba. To bisa ga wa'yan dalilai muka ga ya kamata mu zo mu yi gargaɗi. In muka yi gargaɗi lokaci ɗan kaɗan kuma za mu yi ƙumumuwa mu zo mu yi maganin abin, don muna da hanyoyin da za mu yi maganin abin.
Baya ga batun tantance mago da kuma shawarar cewa Hamid Ali ya sauka daga mukaminsa, mataimakin shugaban ƙungiyar Buhari Corps for Justice daga Bauchi ta Arewa maso gabas Bello Adamu ya ce shawarwarin majalisar dattawan bai yi ba.
Duk wanda yake Najeriya san akwai abubuwan da yake faruwa yanzu tsakanin ƴan majalisa da masu gudanar dawa ta ɓangaren gwamnati. Ayyukan da ya kamata su yi ba shi bane ba sai su shigo ayyukan da ba nasu ba, su ce za su tsawara a mutanen nan da suke wani aikin. Kamar mutum irin Hamidu Ali, kamar mutum irin su Magu, to wannan yana daga cikin dalilin da yasa muke so mu go mu dan bayyana manufarmu ko mu wayar da kan mutane su fahimci abin da yake faruwa.
Shi kuwa Abdulhamid Babangida Sa'ad na ƙungiyar tabbatar da shugabanci na gari daga jihar Kaduna ya ce majalisar ba ta nuna dattaku ga shugaba Muhammadu Buhari ba.
Kwanan nan an zo ana so a bawa wannan shi shugaban EFCC hukumar yakacin hanci da rashawa tabbatar da shi akan kujerarsa. In kika lura sun ce akwai wani abu wai integrity test, wato suna da kokonto akan nagartarsa. To integrity test mu mun ji daɗi da suka faɗi wannan kalmar integrity, amma mu kiran da muke yi shine kar ya tsaya akan mago integrity isha kowane dan majalisa. Su yawancin su akwai tambayoyi, alamar tambayoyi akan integrity din su.
Ko da yake ana hangen za a iya sulhu tsakanin majalisar dattawa da bangaren zattaswa, amma Obaito Usman Muhammad na kungiyar Good Governance daga Kudu maso Kudu, demokradiya ba zai taba tafiya daidai ba sai ana sulhu a duk lokacin da aka saba wa juna saboda a samu demokradiya mai inganci.
In politics you should have an interest. How you want your government to be run? What is going to be the positive outcome? Not when you send an institution or any of your executive is being rejected. It's not helping the nascent democracy.
Shugaba Muhammadu Buhari ya riga ya dauki matakin sulhun ta bangaren gwamnati da ta majalisar dattawa inda ya kafa wani committee na musamman. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sannan haka ce siyasa ta zo, su ko su tanho a tana su.
A siyasar kamar kuma ƴan awarin bangaren Ingilishi suna ci gaba da ɗanɗana kuɗa sunan rashin kafofin sadarwa da gwamnatin ƙasar ta toshe domin hana yankin ci gaba da farfagandar bayyana a duniya hali da suke ciki. Muhammad Awal Garba na da ci gaban wannan rahoto.
Wannan al'amari dai ya kawo ƴan bangaren na awarin Ingilishi kariyar tattalin arzikinsu, da ma yanda yanzu haka ƴan bangaren ba sa iya tabbuka komai musamman ma wajen saye da sayarwa ta shafukan sada zumunta ko kuma tura ma iyayensu da ƴan uwansu kuɗaɗen rayuwar yau da kullum. Madam Sharifa, ƴar asalin birnin Baminda ne, ta nuna mini irin ƙubar da suke fama da shi a yanzu haka.
We are really suffering and we are seeing that the government is doing nothing about it. The government is quiet.
Mu ƴan bangaren Baminda muna fama da matsaloli daban-daban, muna shan wahala, muna ganin cewa ya cancanta gwamnatin kasar mu ta yi kokari ta mayar mana da yana gizo-gizo domin hakan bai da amfani, kuma iyayenmu da mu kanmu muna cikin matsaloli da dama, sannan mu ba sa iya tura mana da irin abin da muke bukata. Ya kamata gwamnatin kasar ta Kamaru ta san cewa mu ma ƴan ƙasa ne, muna bukatar rayuwa kaman kowa. Malam Ciroma Barham, mai amfani ne da yana gizo-gizo na internet, ya ce yana bukatan gwamnatin kasar ta yi kokari na ganin cewa ta canja zani wajen mayar musu da harkokinsu na yana gizo-gizo.
Ito mana wal gaskiya muna cikin tsakai mai wuya tunda gwamnati ta rufe yanar gizo-gizo a wato shashin Ingilishi can. Gaskiya yanzu hakan nan mun banda kudade kusan miliyan 10 game da harkokin da muke yi, kasan harkokin da muke yi kuma muna yi shi ne da yanar gizo-gizo. Yanzu hakan nan gaskiya muna da gwamnatin kasar Kamaru gaskiya ta sasanta ta kawo gyara game da al'amura da ke mutane da dama na cikin wato rashin aiki da yara a makarantu duka kasan makaranta ma ana aiki da yanar gizo gizo ne to idan ba yanar gizo kaga ba inda za a yi ma makarantar ma idan ma an ci a yi makarantar to nan na matsala nake.
Mr. Michael shi ma ma'aikaci ne a hukumar sadarwa na ƙasar jamhuriyar Kamaru.
Nous avons désiré d'abord interrompre internet parce que c'est pas
mun katsewa waɗannan jama'a na bangaren ingilishi layin su ne na internet ba dan kuma ba don dai muna buƙatar cewa ayi kokari a miro da zaman lafiya ne a wannan bangaren kasancewan suna amfani da ɗan bata gari a birnin Baminda har ma da waɗansu ƴan ƙasashen na Kamaru wanda suke zaune a ƙasashen ƙetare su ne suke nema su kawo matsala a ƙasar amma za mu daidaita al'amura idan komai ya daidaita. Maman Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10:25 na safe 4:25 a wasu sassa na yammacin Afirka. Ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku aika mana ta email.
Wasiƙa ta farko cewa ta yi, Shugaba Muhammadu Buhari janye balaguro zuwa Ingila don duba lafiya kada ka yi tare da gayyatar likitoci zuwa birnin tarayya Abuja hakan ya yi daidai. Domin hakan zai rage irin jita-jitar da aka yi ta yadawa kwanakin baya. Saƙo daga Sala Muhammad Sala Damara Yola da Alhaji Ibrahim Damara Yola. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa, Hakika matakin da Majalisar Dattawan Najeriya ta dauka na dakatar da Sanata Ali Indume har na tsawon watanni 6 tare da wanki shugaban Majalisar Sanata Abubakar Bukola Saraki da Sanata Dino Malai wannan abin takeici ne amma babu komai. Allah ya kai mu shekarar 2019 domin kowanne sanata ya girba abin da ya shuka. Sako daga Mallam Nasir Yunus Garko mai bulo daga jihar Kano. Sai kuma wasiƙa da ta ce salam murya Amurka, ku ba ni dama a yau domin in yi kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya. Da mu sani zaben sak da muka yi a shekarar 2015 shine ya kai mu ga abin da muke gani a wurin 'yan majalisan da muka zaba.
Batun hanyoyin gane alamun cutar sankarau da hanyoyin kare kai shine maudu'in shirinmu a jin ra'ayoyinku a cikin shirinmu na dare. Masarau mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Wani labari da muka samu da dumi-dumin sana cewa yau Alhamis ɗin nan mutane 7 sun ji rauni a sakamakon hare-haren bindigogin igwa da aka kai akan fadar shugaban kasar Somalia a yayin da sabuwar majalisar ministocin kasar ke taranta na farko akan matsalar matakan tsaro da kuma fare. Jami'an tsaro sun faɗa wa muryar Amurka cewa wasu mutanen sun ji rauni ne a sakamakon harin da ya fada na bindigar igwa da ya fada cikin fadar shugaban kasar. Yau Alhamis ɗinnan ne kuma idan Allah ya yarda kwamitin kula da harkokin leƙen asiri na majalisar dattijan Amurka zai mai da hankali akan ƙasar Rasha a yayin da zai saurari shaida a bainar jama'a a zaman wani ɓangare na binciken shishigin da ake zargin ƙasar Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a watan Nuwamba da kuma yiwuwar ko akwai haɗin bakin muƙarraban shugaba Donald Trump na ƙud da ƙud a cikin wannan al'amarin. Wasu mazauna sansanin waɗanda suka rasa matsugunansu a ƙasar Sudan ta kudu sun ce ya kamata a kori Festus Mogae, shugaban ƙungiya ko kuma kwamitin da ke sa ido a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka ƙulla a shekara ta 2015. Mazauna sansanin sun zargi Festus Mogae da wato shugaban kwamitin haɗin gwiwa na nazari da tantancewa da ake cewa JMEC a taƙaice da laifin ƙin bada rahotannin kashe-kashe da faɗi da wasu laifuffukan da suka ce sojojin gwamnati suna aikatawa akan farar hula.
To a gaishe ki masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu. Sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Jummai Ali wacce ta tayani gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya Aidil Urku da ya rika mata. A nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku amma kada ku zakuɗa. Batun cutar sankarau yadda ake gane ta da hanyoyin magance ta na daga cikin manya-manyan batutuwa da za a saurara a cikin shirinmu na gaba yau da gobe. Ga malamai, ai sauraro lafiya.